daga dawlata en Niger imuzila mosana gala kon sanga standu tetil na sandagar to akalna gaz nta dawe en tenez dirijin nasnat en kenna tamasta gzabia mariama kalu tangud maria daga region en difa daga lakhrik ne tamasta taga satari ti tablan daga lak won gani ni sandag Niger dufur astataba yelle sa zabia kande nta gazane dagnet zabia kandar dawatna
shiwa kannan
nta ezilewa hanana musnadda jufa amakar arwa arasala ci digi waranna neddanin maryama kalu alqosti ciba zugazani edagwa taha ille ci dawaci ta zawurat nagalin tattenid maran niger inna shido naqaf awatai wan shingim admaro dattaza icce dusna ta ci feren tin nazarnin hortilaberi
premier priso biu atilaberi
ni na galax man na samanan kazi nigra na shagalwa ta guza biya kande madam fannata ajit muzart na sagawarin cadodan good maria ardawat nasa da wani wai
kanin da muka wa al'adun
musnattan ga al'adatin umma kost gabbasa zabiya kande igraza na wullin arwanda ya halhadatin na cinnazarnin art kullu wat mal zabiya kande astofari zelennet artu yana tanya asanar da swagaltiti fella zabiya kande ara salatin dutuka
zabiya kande elna ga dace
belagazunta da wayenin kincina lana tutar rancin sana atinti bitte mate zabiya kande ardawatna
so kula mana kama mana
nara adana ilalin sun mugnu yimuzila kullu wannan madalin Niger iga cinnasan wartakin wala hande da hor Niger art kullu de da tattagin inta kuwa amazzale warla shagal waliyan arizali arwanda makanan adana bizan inki samattaniya akwai mazzale a jinnat tafdaqta danit asoru tuwaganki warzaccellu tattenid marin tille te mazice dehenan shagalon kullu qalin dufur intaras artway qalana stada asur gurwa nattaf ana kawaituk
nan dama in ba mu kula ba ta zai
pero akiri ne